إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا الصبر 20 بقي كوتم شوال shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 23 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi na'am eh 23 sunna ne haka ne lamban go 23 na ibn abi asim ya rasu ne a shekara ta 200 da shekara 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan litafi na shi ana lissafa shi a matsayin daya daga cikin muhimman littafai na aqida ahlus sunnati wal jamaa aqidar magabata na fari Allah ya saka musu alkhair zamu tashi inda malai yake cewa babu zikiri kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama la adwa وقوله من أعد الأول باب لك بياني أكر أنبتا فأم الزم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدو باب أدوى وقوله لفرش من أعد الأول وإيسا ونفر فنشم تا أبنى كنك دي على أدوى شيني تعد الدائي من مصاب إلى مسحب ونمر لاتيا شمتدك ذكينسا ta taukan wani lafiyayye saboda chakuɗe ɗaya da suke kamar yadda muka sani akwai maganganu da yawa akan wannan mas'ala akwai maganganu da yawa domin ya tabbata kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni kuma da a guje mu wasu masu cuta kamar hadisin sirra min al-majzum firaraka min al-asad ka guje wa kuturu irin guje wanda zaka yi wa zaki da kuma hadisin hali game da shiga garin da ake yin annoba idza sami'tu mutfa'una bi ardin fala tadkhuluha wala takhruju minha kuka ji ana annoba a gari kaza kar ku fita daga garin kuma kar ku shiga duk wannan hadisi sa cikin bukhari da muslim sannan ga kuma wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ne cewa la tudimun nazara ila al-adza kar ku dinga kurawa me ainihin wato cutar kuturta ɗin wata ranar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya an zo wajen shi a cikin wata tawaga aka ce akwai wani kuturu a cikin wasu food sai to shi kuturin nan ya koma gefe kai su cikin mutane sannan kuma ya taba cin abinci da kuturu ko kuma ya ce ma kuturin sa hannu ka ci abinci daga zaka ga tun kafin a kawo wannan zamanin na kimiyya da fasaha wanda a zamanance an tabbatar da cewa lallai akwai amradun mu'udiya abin da ake cewa communicable disease cututtuka masu tashi daga cikin wani su koma cikin wani wannan abu ne da yake a ilmance ba za ka iya musu shi waki ne ana kallon sa idan ka ba ka kawo kan wannan lokacin da bincike na ilimi na kimiyya ta kiwon lafiya da kuma ilimi ma na yau da kullum wanda kowa yake gani ya tabbatar da lalle akwai cututtuka masu yin masu tsalla daga jikin wani zuwa wani tun kafin lokacin malamu sun ce sun sharhi wannan matsaloli sharhi mai tsayi alal misali anan cikin Fathul Bari a cikin mujalladi na 10 a kitabu tib ibnu hajar ya tattauna akan wannan matsala ya kawo ra'ayin malamai wajen guda 9 game da yake fassara wannan wanda daka ba abu ne da wani zai zo kawai saboda dan tikife ne shi ya fara zagin hadisi cewa hadisi sun zo da ƙaryata ainihin al'adwa ba haka ake nufi malamai za mu ji fasarar da malamai suke tunda dai da gaskiya tabbata akwai cutukan da suke adwa hepatitis B yana wani na kamuwa da na wani ko haka HIV AIDS haka COVID 19 ko shi ma ai an ce yana ana kamuwa da juna haka measles cutar nan da yara suke yi na bakon dauro haka cutar Zika ga sunan da yawa kai ordinary mura wannan kata idan ka zama da mutum yayi atishawa ko yayi tari da mura kwayar cutar mura a jiki za ka iya kamuwa da mura duk mun san wannan za ka ba za a iya inkarin abin ya yake ba sannan wannan contact da ake samu na iya yiwa ta hanyar ko dai musayan miyau ko shan hannu ko saduwar jima'i ko amfani da sitirar da mutumin ya amfani da shi ko shakan numfashinsa duk suna iya yiwa abu ne wanda suke tabbatattu a ilmanci da haka ba wai ana musu su bane amma abinda hadisi yake nufi daga cikin ma'anonsa shine mutane su gane ana kokarin tsare maka imanin kai kai ya zama duka imanin kai tafi akan cewa wannan bawa mara lafiya shi ya sa ma cuta ba Allah ne ya kaddara sa mika kida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani ba kai da ya tambaya shi wanda ya fara yin ciwon waye ya samu shi man a'adal awwala mutumin da ya fara yin covid 19 misali shi waye ya samu shi dole sai Allah ne ya samu ya kuto daga Annabi ma shi Allah ne ya samu shi ina fata mun gano ne a cikin takaitawa malam yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ادوى وانا حديثي ما لا يكرب شي تاني محمد بن المسنى ابو موسى العنزي كنن بابا مالمن نو ان شاجه حديثان شي يارس شيخ 1252 يا daga cikin malaman al-ibtu sita shi kuma yace haddathana ibn adi ابن ابي عدي واتو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي السلمي البصري daga hisham wannan shine hisham dan abi abdullah dastuwai shine wannan hisham da ya rasu shekara 154 an ya ibn abi kathir al-ta'i al-basri maulahu al-yamani ke an al-hadrami daga al-hadrami ibn lahiq an sayyid ibn musayyib tabi'i kenan an sa'd ainihin wato daga Sa'd ibn Abi Waqqas an annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa cututtuka ba sa tashi da kansu su koma kan wani sai Allah ya kaddara sai zama sababin da Allah ya sababa shine cakure dai ne ko wani abu makamancin haka qala hadathana abu musa qala hadathana mu'adh ibn hisham qala hadathana abi an yahya mithla abu musa dai shine wancan muhammad ibn musanna din daga mu'adh dan hisham wato mu'adu dan gidan hisham ad-dastuwai daga baban shi hisham ad-dastuwai din an kala da sanai an yi haya daga yayi ibn abi kathirin mithlahu irin wancan wannan hadisi al-imamu ainihin ahmad ya rawaito shi kamar wancan na baya shi ma yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da kuma ainihin wato littafin abin nan khatib al-baghdadi mai sunan shi abin nan al-muwaddah sai kuma ya sake cewa qala hadathana abu salama yahya ibn khalaf qala hadathana abu asim an ibn jurayj an abi zubayr an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala safar wala ghum yace babu adwa babu wannan abu da ake ce ma adwa ba shine ke da tasiri ba sannan wala safar kuma babu safar larabawa sun kasance suna daukan cewa a cikin maciyiya wanda ake ce mata safar dairin yace kanatul arabu tasbu allatin batani hayyatun yuqalu laha safar a cikin dan adam akwai wani maciji da ake ce masa safar tusibul insan takan ji ga mutum ciwo idan ja yana jin yunwa wata kudi ta cutar da shi wa annaha tuudi kuma tana hawa kan wasu fa abdal islamu zalik musulunci ya bata wannan tunanin wakila wasu musulunci arada bihi annasib annabi yana nufin a abinda larabawa suke na jinkirin watannin alfarma alladhi kanu yaqallu fi jahiliya wata mai alfarma shine almuharram amma larabawan jahiliya suna da bukatun kai farmaki a muharram sai su postpone wannan alfarman shi to mun bata sai safa shi rabu da Allah ya fada innaman nasibu ziyadatun fil kufur yace huwa ta'khirul muharram ila safar shine zinkin ta muharram zuwa safar wa yata annahu safar wa yata anna safara huwa sharul haram fa abdalu Allah ya shara ta bata wannan wala ghul hakanan babu al ghul al ghul shine da Hausa kamar abinda ake ce ma fatalwa wani nau'i ne na aljani ko shaytan wannan larabawa suke cewa ana ganin shi a cikin sahara idan an shiga daji cikin falalan sahara ana ganin ta kuma tana taccanda kamanni tana furgice mutane tana batar da su daga hanya tana sa su yi makuwa da sauran su shine kuma a ce fatalwa ko gwaigwai aka ce to wannan ma babu shi wannan isnadi na malam isnadi ne wanda yake sahihi ala shartu muslim abu salama ya ibn khalaf al-bahili malam muslim da abu dauda ya rishika 248 da 42 amin sai kuma abu asim shine annabi kenan shi kuma daga ibn jurayz zuwa ga abu zubair muhammad ibn muslim da tadur zuwa ga jabir bin abdullah daga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bare ya ci gaba da cewa qala hadathana abu bakr ibn abi shaybah qala hadathana yazid ibn harun ibn zariyat abu khalid al-wasi babban malamin ambatan hadisai shi yarsu suka ta 206 shi kuma yace hadathana shu'ba ibn haddad al-ataki an qatada ibn di'amah al-sadusi an anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la adwa babu adu wannan isnadi shi da wancan da baya dukan su tabbata ne wancan da baya mun ji na muslim ne wannan shi kuma rijalul shaykhaini wannan dukan su da shaykhaini ne da aka raha ga bukhari da muslim sun rawaito wannan riwaya da sauran malamai haka nan da tayyibi da ahmad da fahawi a cikin ma'ani al-asar dukan sun rawaito wannan riwaya qala hadathana ibn musaffa qala hadathana baqiya an az-zubairi an az-zuhri عن النبي عن سعيد بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادوى ولا طير يسكي كو اسناد حديث كان محمد بن مصطفى زوا بقيه دم وليد شيما يلا ده مساله تدريسي اما ثقاله cikin malamai yana da hadisi ta'lika a cikin bukhari sai kuma muslim da al-arba asbat hadisan shi zuwa ga az-zubaydi shi da abubakar ibn al-walid zuwa ga muhammad ibn shahab al-zuhri daga sa'id dan yazid sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la adwa wala tiyara atiyara ana cewa atiyara ayima ainihin wato ba'u kasara da fataha akan ya'u kuma akan yima ya'u sukuni ya zama li a ce atiyara amin atiyara ya zama madda atiyara ya zama madda abin da yake ne da atiyara shine shukunci mummunan tunani mummunan fata ko cimfi go wanda yake hana mutane yin wani abu da suka yi niyyayi idan mutum ya fito da safe za shi shago ko za shi wajen aiki ko gona in ya gamu da mai wani irin cuta kuma ya gamu da kuturu to shikenan sai ya ce babu sa ko kuma ya zo ya buɗe rumfar kasuwa ko wurin sayar da abinci ko wurin kasuwanci wurin sana'a sai a fara zuwa da sunan bashi ko bai bayar ba in ya fara da bashi to nan babu ainihin wato riba haka nan idan ya fito ya ga wani irin mutum mai wata kama ya gaishe shi kuma a ce ya gamu da kurma ya gaishe shi sai ya ce to ya akwai matsala ki ko ya gamu da bazawara ta hada ido da ita irin dai wadannan tabbatan bi iri daban-daban kowa ya gami ba zai warance ma wallahi ha kago na yi akwai neman fitina ci zaka tafi sai kace wani mutum ki ya mutu ne ko an saki ko ko sai wanda ka sani cewa ɗan makwabta ci mijinta ya mutu ga su nan dai kire-kiren su da yawa ana yin canfi akan harkokin sana'a kasuwanci akan aure akan abin hawa akan abinci da makamantansu to wannan shi ma shari'a ta hana dan duk wadannan zari'a ne zuwa ga shirka a cikin tunanin mutane mutane su daina tunanin Allah ne ke kaddarawa su kuma suna tunanin wasu ne mutane ɗan uwan su ke kaddara abubuwa sannan sai ya ce haddathana Amr ibn Usman qala haddathana Bishr ibn Shu'aib an Abi an Zuhri an Sa'ib ibn Yazid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hamma sai kawo na isnadi ta hanyar ainihin Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir al-Qurashi shine ake ce ma shine wannan wato Amr ibn Usman ya da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace daga Bishr ibn Shadid Bishr ibn Shu'aib ibn Abi Hamza ke Shu'aib ibn Abi Hamza malami ne mashhuri dan sa shine Bishr shi Abu Hamza sunan shi Dinar Bishru ya rasu a shekara ta 224 daga baban shi Shu'aibu dan Abu Hamza daga Muhammad ibn Shahab az-Zuhri daga As-Sa'id ibn Yazid radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salam yana cewa la adwa wala safar wala ham kadare ana ta kara mana la adwa wala siyara wala safar yanzu kuma wala hamma to menene alhamma shine ce ismu fa'il kuma dake cikin al-nihaya sunan wani tsuntsu ne shine tsuntsunan da yake ce ma me sunan shi ma mujiya ko yawo mujiya wadhalika annahum kanu yatasha'amuna biha ita ma mujiya ana yi mata mummunan fadi ana yin campi da ita wayyan min tsairin layli mujiya tsuntsu ne na dare bata gani da rana da mujiya da jemage duk suna da wannan matsala wakila hiya al-buma ita ma wani species ne na mujiya al-buma ita ce ma irin tamu ta Afirka din nan wannan take da gwalagwala idanu daga da ta tsira ma ido haka kamar mota mara kunya haka wakila aka ce kanatul arabu tazqu anna ruhan qatilil ladhi la yudraku sa'ruhu tasiru ham suka ce an kaga mujiya to mutum ne an kashe shi ɗan uwan shi sun kasa daukar fansa sai ran shi ya juye ya zama mujiya yanzu ya dinga kallon su kuma yana musu Allah ya sake nan ko yana nuna musu cewa ba su kyauta mishi ba fataqulu yanzu yana cewa asquni ku shayar da ni ku kurama mini kisan da aka mun fa idza udrika adraka bi ta'arihi barat idan aka rama wannan kisan idan da suke a jahiliya sai a nemi mujin nan a rasa ta tafi lahira ta an biya mata bukatar ta sai ta tafi haka suke fara cewa mujiya da kake gani in ka ganta tauran wani ne da aka kashe wanda har yanzu ba a kafan sa ba da zarar an fasa za ta tafi ta to wannan shi ma ba yi da asali a cikin addini canfi ne maguzanci wannan isnadi ne kyakkyawa sahihi yana cikin littafin sai muslim da wannan lafazin haka na limama Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta wannan hanya ne ta ta ainihin wato Shu'aib ibn Abi Hamza قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن اخي الزهري عن عمه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ادوى ولا سفر ولا هام سكه اسمه ثاني مالا يعقوب ابن حميد ابن كاسي مالا من شي ne daga cikin malamai wanda muka ji an cera da dan matsala kadan a wajen nagartarsa ya rusu shekara 241 zuwa ga Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd wannan shine Abdul Aziz ad-Darawati an ibn akhi az-Zuhri daga Muhammad dan Abdullah dan Muslim shi yake ce ma ibn akhi Zuhri wato nis Zuhri ke Zuhri babban sani dan uwan baban sani yana riwaya daga ammin nasa az-Zuhri wasu malamai suna inkarin riwayoyin sa saboda yana da manakiu riwayoyin da kwata-kwata ba a ji su ba a makarantar zuhuri sai daga gare shi kuma wasu malamai suna ganin bai kai karfin a anshi tafarrudin sa ba da haka an taba tambayar sa aka ce ya akai kake da waɗannan hadisi masu yawa daga amminka az-zuhri sai ce da kasance ni ba dalibi bane a makarantar shi ni a shi yake riko na shine ammina da ke riko na bayan mutuwa babana amma sai ya tirsa samun zama a makaranta ni ba ni ma da ragaba cikin ilimi yace kuma koda wani abu ya sa na tashi na fita ko an aike ni sai yace a dakata da imla'in hadisan har sai na dawo yace musamman sanda muka je kasar Sham sarakunan Banu Umayya suka umarci Zuhri da ya rubuta hadisi din nan da yake cewa awwal jami'il hadisi menene ma Zuhri ko amiran da ko Umar awwal jami'il hadisi fil sunan ibn Shahab amiran lahu Umar ibn Shahab shi ya tattara hadisi karan farko kuma Umar dan Abdul Aziz shi ya umarce shi to a lokacin da aka yi wannan aiki da suka je kasar Sham ya tare da wannan ainihin dana shi dan dan uwansa to aka yi wannan hadisi daga ana dika ba da shi fi jumla in ba su zo a matsayin munkarai ba shi ke riwaya daga wannan amina shi az-zuhri muhammad ibn shihab shi kuma daga abu salama dan abdurrahman dan au shi kuma daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace la adwa wala safar wala hamma wannan isnadi ne sai kikkiawa saboda shi ibn al-akhi az-zuhri din saduqun ne lahu awham imam al-bukhari yace da wannan riwaya da muslim da kuma abdurrazzaq as-sanani a cikin musannaf haka nan abu dawud da dukkan sun fitar da wannan riwaya ta hanyar ma'mar ibn rashid as-sanani zuwa ga imam muhammad ibn shabi az-zuhri zuwa ga ainihin wato abin da wato abu sarma zuwa ga abu hurairah sannan bukhari da muslim sun sake rawaitowa ta hanyar shu'aibu dan abu hamza din sarwaito qala hadathana abu musa hadathana abu asim an ibn durayd an ibn shahab an abi salama an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga takrar mun ji wannan isnadin a baya misnad daga abu musa muhammad ibn musanna zuwa ga abu asim annabi da dhahab ibn makhlad zuwa ga ibn durayd zuwa ga muhammad ibn shahab az-zuhri daga abu salama da abdurrahman daga abu huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace mithlahu irin dai wancan قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم عن ابي عن صالح عن الزهري عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثله wannan kuma inda ka gashi din haka haka yake a cikin sahih muslim ta hanyar al-hasan ibn ali ibn muhammad shine al-hasan al-hulwani dama malamin imam muslim da Bukhari ma da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sai ne kadai kada hadisin shi shi kuma ce daga Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad daga ainihin baban shi Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri shi kuma yace daga Salih wannan Salih ibn Kaysan ke wanda ya ma girma Zuhri din kuma shi Salih ibn Kaysan ya ga Umar dan Khattab amin ya ga Abdullah dan Umar na'am ya ga Umar Abdullahi da Umar ya da hadisi a cikin al-Kutub sita gaba daya ka ga yana riwaya kenan wannan riwayatul akabir anil asagir Salih ibn Kaysan daga Zuhri daga Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mithlahu irin wancan wannan shi ma tabbatacce ne kamar da muka ambata Muslim ya ruwaito shi qala hadathana Yaqub qala hadathana ibn Abi Hazim anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam mithla wannan ma irin wancan ne sahihi ne daga yaqub ibn wancan yaqub ibn humayd ibn kasib hasan al-harisi ne shi kamar da muka ji a baya shike riwayar wannan riwaya zuwa ga ibn abi hazim daga al-ala ibn abdurrahman daga baban shi abdurrahman zuwa ga ainihin wato Abu Hurairah zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma riwaya tana cikin sahih Muslim haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta hanyar Isma'il ibn Ja'far zuwa ga Al-Ala Abu Dawud shi ma ya ruwaito da Ibn Hibban ta hanyar Abdul Aziz ibn Muhammad zuwa ga Ala haka nan Humaydi da Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da a cikin Ma'an al-Athar Sharh Ma'an al-Athar da Ibn Hibban a cikin sahih dinsa ta hanyar Umar ibn Al-Qa'qa zuwa ga Abu Zur'a zuwa ga Abu Hurairah اسنادي نتبتتش قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن عليا عن الجريري عن مضارب بن حضن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا حامه سي سجي كاو كما تاي ابو بكر جاء ابن ابي شيبه حدثنا ابن عليا وتو اسماعيل كنن عن الجريري دغ سعيد ابن اياس ابو مسعود الجريري من دار شكا 44 زوا مضارب بن حضن المجاشي كنن دغ سكير جاد ابن ماجه zuwa ga Abu Huraira zuwa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la adwa wala ham wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato sahihi rijaluhu rijalu shaykhain in banda wannan Mudarib ibn Hazat kuma wa huwa thiqa wa saqahu li ajli wa ibn Hibban wasu daga cikin malamai da suka inganta riwaya ke amma Ibn Hajar a cikin taqrib yana cewa maqbul ma'ana idan mutaba to kuma akwai mutaba ومن قال حديثا لن تقوى سوء أن يريد تبدل قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عثمان بن عمرو عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا صبر ya sake kawo ta hanyar Mala'abu Musa Muhammad ibn Musanna zuwa ga Usman ibn Umar ibn Faris al-Abadi wanda ya rusuka ta 209 daga cikin zamanin jama'a an Yunus wannan Yunus ibn Yazid kenan al-Aili babban malamin nan wanda ya rusuka ta 159 an Zuhri daga malamin Muhammad ibn Shahab al-Zuhri shi kuma Zuhri daga Salim Salim dan gidan Abdullahi dan Umar daga baban shi Abdullahi dan Umar dan Khattab radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace annabi ya ce alaihi salatu wasalam la adwa wala safar wannan isnadi ne tabbatacci yana isnadi ne wanda yake rijaluhu rijalu shaykhain mazajin bukhari da muslim kuma bukhari ya fitar da shi da sai a cikin kubra da cikin ishaqul nisa'i da ahmad da abu ya'la ta hanyoyi mabambanta sannan al-imam bukhari ya kare fitar da shi ta wata hanya daban zuwa ga ainihin wato ta hanyar hamza zuwa ga salim zuwa abdullahi dan kuma dukkan ne dai hanyar suna suka yare zuwa ga ainihin abdullahi dan kuma ta hanyar zuhuri qala hadathana kathir al-hazza qala hadathana abu haywa sharih ibn yazid am muad ibn rifa'a an abi zubair an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam la adu wannan kuma ta hanyar kathir ibn ubayd ibn umair al-muqri al-shamsi babban malamin kira'a ne a kasashen su imamu masallacin garin kuma alƙali kuma malamin kira'a ya rusuka ta 247 daga shuraih malamin sa ibn yazid abu haywa al-hadrani shi ma ƙari ne shi kuma rasuwar sa shekara ta 203 daga mu'az ibn rifa'a ibn rafi' al-madani zuwa ga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus zuwa ga abdullahi dan umar zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la adwa babu adwa wannan hadisi sahihi ne duk da abu zubair mudallisi ne amma dai hadisi ya kai labari insha Allah saboda shawaihi ya shiga da kawo su da yace da sanabu bakri qala da sanabu waqi'un an abi jinabi an abi an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala ham shi daga abubakar ya ibn abi shayba zuwa ga waqi' ibn jarrah zuwa ga an abi jinabi shine yahya ibn abi hayya الكلب daga baban shi wato Abu Hayya hayyul kalbi ke zuwa ga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala ham babu adwa kuma babu fadalo abinda babu mujiya da yake zama wani sunan wani rai qala da sanan ibn hisab qala da sanan abu wa abu kamil qala da sanan abu awana an simakin عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا سفر ولا خام تقى محمد ابن أبي ابن حساب البصر تذكر دار المسلم أبو داود النسائي شيد أبو كامل سك باش عليه سك شيد أبو عوان شيد الوضاح ابن عبد الله يشكو عن سماك يعني ابن حرب عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la safara wala sa'ala adwa wala safara wala ham wannan isnadi ne kikkiawa simak saduqun ne amma ya samu ittirabi akan hadisan ikrim kamar irin wannan ke wa qad taghayyara sorry nam qad taghayyara bi akhraku fa kana yutalaqqa da wannan riwaya ta shi asalin yadda take haka ta da matsala amma tana da shawahidu babu wani abu sabuwa cikin ta zuwa ga ibnu abbas zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam qala da sana abu bakr qala da sana ali ibn ja'ad an yazid ibn ibrahim an abi az-zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la adwa wa la safar abu bakr shine da gida abu shayba zuwa ga yace hadathana ali ibn ja'ad ibn ubaydah jawhar wani yana yace a cikin bukhari da abu daud shi kuma yace daga yazid ibn ibrahim at-tustarike an abi zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallama la adwa wala safar wannan shi ma isnadi ne sahihi musamman abu zubair yace ya zo da haddathana kamar yadda yake a wata hanya da ta gabata wadda ita ce hanya ta 200 wacce lambar 285 kaga nan an samu afwan 275 can baya an samu ya sarraha da ainihin wato ambato da ku ta riwaya wannan ita ce riwayar ibnu abi shayba akan da karin wala qaul wala qaul wala sahih sai da kamar wannan hadisi ne wanda suka zo da ainihin wannan ma'ana in muka lura ya kawo mana su kala daban-daban daga sahabbai in ta sama sahabi 10 agar ya kawo daga Abu Huraira daga Jabir daga As-Sa'id ibn Yazid yanzu ko mun ji daga mun ji can baya daga Sa'ad mun ji daga Dan Abbas mun ji daga Ibnu Umar ga kuma wannan za a ji daga Ibnu Abi Umaira da kuma Abu Umama kaga kinda sahabban za su kai su 10 Sa'ad Abu Huraira Jabir Anas As-Sa'id biyar kenan 6 shine Ibnu Umar Ibnu Abbas 7 Ibnu Abi Umaira 8 Abu Umama 9 aƙalla sahabbai 9 suka rawaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mabambantan sahabbai mutum 9 ya kawo surwaito wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga magana ce kenan mutawatira cikin tabaka ta sahabbai an santa an ji labarinsa ga mutum riwaya da ya kawo daga Ibnu Abi Umaira da yake cewa qala hadathana ibn musaffa qala hadathana suwaid ibn abd al-aziz an abi abdullah al-najrani an al-qasim abi abd al-rahman an ibn abi umaira al-muzani qala khamsun hafiztuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la safara wa la hamma wa la adwa hanya muhammad ibn musaffa yace haddathana suwaid malam suwaid ibn abd al-aziz ibn numayr as-sulami ya ba hadisi an abi abdullah al-najrani daga abu abdullah al-najrani al-qasim daga al-qasim abi abdurrahman baba abdurrahman an ibn abi umaira daga dan gidan baban abu umaira al-muzani shine abdurrahman ibn abi umaira wanda lahu suhba an ce sahabi ne idan ke wasu malamai kamar ibn al-asir ibn abd al-barri sun yi inkarin kasancewar shi sahabi amma kafin shi Imam al-Bukhari da Ibn Sakan da kuma Ibn Hajar daga baya sun tabbatar da cewa lalle wannan bawan Allah Ibn Abi Umaira Abdurrahman Ibn Abi Umaira sahabi ne wanda ya zo na kasar Sham yace na kiyaye abubuwa biyar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la safara wala hamma wala adwa wannan da isnadi ne wanda yake da'if amma hadisi ne sahihi me yasa isnadi ga masu da'if saboda Suwaid ibn Abd al-Aziz ibn Umayr al-Sulami malami ne da rauni ibn Abi Asy ya fitar da wannan riwaya shi da kanshi a cikin Al-Ahad wal Masani haka nan Al-Tabarani a cikin Al-Kabir haka nan kuma ainihin wato wasu malamai wanda ba su ba a takaice dai shi ma ya tabbata wannan labari ta hanyar wannan malami cikin sahabbai ibn Abi Umayr wa da sanan Al-Abbas ibn al-Walid al-Khallal qala hadathana Amr ibn Hisham الحيثم بن حمير عن ابي معبد وهو حفص بن غيلان عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفر ولا هم ولا عدوى sake kawo cewa daga al-abbas ibn al-walid al-khallal zuwa ga amru dan hisham shi kuma daga al-haytham ibn humayr daga abu mu'id wanda shine hafs ibn ghailan zuwa ga al-qasim dan Abi Abdurrahman Abi Abdurrahman kenan zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mutum bahi yace la safara wala hamma wala adwa shi ma ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abuwa duk ba su suke da tasiri ba kamar yadda muka ambata tun farko wadannan hadisan duka da ya kawo tun daga lamba ta 273 kaga har zuwa 290 lamba ta 290 wajen riwaya wajen 27 yake ta kawo mabambanta dan tabbatar da cewa wannan mas'ala ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin babu laifi mu dan ji daga kafin mu wuce mu dan ji daga Ibn Hajar yadda malaman musulunci suka ainihin kalli wannan mas'ala ko kuma kafin mu je gare shi bari mu karanta cikin wannan babi wanda shi ma yana da alaka da wancan shine cewa man a'adal awwal babu zikri kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man a'adal awwal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wane ne ya sanya wa na farkon da ya fara kabuwa da wannan cuta wane ne ya sanya mushi shi rashin lafiya qala hadathana amr ibn usman qala hadathana abi an shu'aib an az-zuhri عن سنان ابن ابي سنان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسنادي يوند يكير داره مستقال بخاري ومسلم سنويتو وانا حديث لذا ابو هريره يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي من لا عدوى باب ونشيو ليكي لتاريخي اكاريكي كنسا واند زي كام واني سي الله يكدر فقام رجل من الاعراب فقال سي ونمتن cikin mutanen kauye sai mike yace fa kala ya rasulullah siyamu za al ra'aytal qibla takuna fil rimali amsalu dibai fa yatiha al ba'ir al adrab fa yudribuha jami'an ya manzo allah me zaka ce game da ainihin wato raquma wanda suke cikin ainihin rimal suna cikin sarari sahara kar dibai kamar ainihin wato bari lafiyar su lau fai atiha albatir alazim sai wani raqumi wanda yake da jarabu yake da ainihin wato karzuwa a cikin sa fa yajribu ha jami'an sai yazo ya shiga cikin sai ya sa musu duk wannan cutar da wannan dattin da wannan rashin lafiyar ya za a ci ko ba shi ya sa musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai faman a'adal awwal wane ne ya sa wa shi wannan raqumin na farko ta ina ya samu da har yayi ya samu me yasa ya samu shi ma wani ne ya samu shi wani wanne ne ya samu shi ma wani ya samu shi haka za ki sarsu di har sai an kai wanda Allah ne ya fara samu shi kowa ya tuhu bar mu jika dan daga cikin abin da imamu radi ne ke tsaka musallati na goma na fatuhul bari yasa a cikin shi ne kitabu sirr ne ba yawwa gashi inda yake cewa a kitabu tib babu na 19 babul tuzami inda Imam Bukhari ya kawo babul kutarta gashi bari mu ji sama sama abin da yake faɗa da yake an kala da sana lamba hadisi na 5777 a cikin sahih Bukhari a wannan nuska ta Darus Salam ta Riyad wannan shine mujallidi na 10 na Fathul Bari gashi nan bugun shekarar 1997 shine bugu na daya daga shine Imam Bukhari yake cewa qala hadathana Affan qala hadathana Salim ibn Hayyan hadathani Sa'id ibn Mina qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa la hamma wa la safar wa firra min al-bazzumi kama tafirra min al-asad kada ji hadithin dai shine qarin kawai shine firra min al-bazzumi din nan kama tafirra min al-asad gashi da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi da tanya malamin shi Muslim ibn Safar ko wanda malamin Bukhari da ke lokaci ka fitar daga gare shi da wasta dan yana fitar daga gare shi ya sa Abu Nu'aymin tsakankanin su wato lokaci kuma baya sa kowa shine kawo wannan isnadi ya cike zuwa ga sahabi Abu Huraira yake cewa gashi nan yace kaza jama'a al-arba'ata fi hadhihi riwaya kaga wannan riwaya an hada gaba daya abubuwan guda hudu din sune adwa da tiyara da hamma da safar yayi ta musu sharhi da yayi dokan walakinahu qala la adwa qala fa man a'ad al-awwal qultu wa kana li mawla bihi da'un fa kana ya'kul fi sihati wa yashrabu fi aqdahi wa yanamu ala firashi aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin da abin da ya faru akan haka to labarin yana da tsawo maganganun suna da yawa ya kawo farko ya kawo magana iyaw al-Imam al-Qadhi yadda yake cewa an yi safani game da batun kuturu da hadisai kuma banbanta da su sai yake cewa malamai suna da masalik shine abin da muke so mu ji dama suna da masalik kala daban-daban game da fassara nafil adwa jumlatan wasu wannan shine maslaki na farko suna kore sabuwar adwa gabaki daya wa hamlul amri bil firari min al majzumi ala ri'ayati khatir al majzum suka ce lalle da gaske ne babu wani ciwo da ke yawa jiki babu wani communicable disease to ya za su fassara da annabi ya ce a guje wa kuturu suka ce ai annabi ya ce a guje wa kuturin ne dan kada kuturin ya ji damuwa li'annahu idza ra'a as-sayyi al-badana as-salima min al-afati
ta'azzamat musibatu wa tazadu hasaratu, saboda kuturu yana cikin mutane lafiyayyu zai dinga jin damuwa cewa ya aka shi ba lafiye bane, sai aka ce kuku bana kusa da shi kuku sai dinga jin damuwa, sai rashin lafiya ya karu mushi, bala'i ya karu mushi. Kaje na farko kenan. Na biyu, hamul khitab bin nafi wal isbat ala halatin mukhtalifatin, inda aka ce akwai a gudun makutun shine isbat, kaga isbatul adwa kenan. Inda aka ce kuma la adwa kaga shine nafi, suka ce to a riki wannan a bisa halaye bi mabambanta, haifu ja'a la adwa, inda aka ce la adwa din nan babu communication na dibi, kana mukhatab bi zalika man qawiya yaqinu, wanda ake cewa haka shine wanda yake da karfin yaqini, wa sahhata wa kulhu, yake da ingantaccen tawakkuli, bi haythu yastati wa an yadfa an nafsihi itida'an adwa, itida'an adwa, wanda zai korewa kwakwalwarsa ko zuciyarsa kudata cewa ciwon ne yake kamuwa da shi saboda ya kusa da wani, a'a yana kudirce da kikkiawa akida cewa Allah ne yake kaddarawa, ba a akida shi ba ta bace, kamar yadda zai wani yadfa at tasayyura alladhi yaqa'u fi nafsi kulli an, yace kamar yadda yake iya kore wancan canfin, kaga mai karfin imani na iya kore canfin, zaka mai karfin imani da ke iya kore cewa wannan yasa mai ciwo da shi ake cewa la'adu, wanda kuma imanin shi bai kai karfin haka ya kina haka ba, shi kuma ana ce mashi to ya gudu, saboda ba wai dan kai kamu da ciwon ba kadai, dan kar ko ya kamu da ciwon ya rasa imanin shi, kaji masalaki na biyu. Na uku yace shine qala Abubakar al-Baqillani ithbatul adwa fil tizami wa nahwihi makhsusun min umumi naf'il adwa, zance na uku malamai suka ce a'a akwai cututtukan da su suna ana iya daukar su, to annabi ya gwada misalin su ne da kutarta, sauran kuma su ne suke kan umumin la adwa, fa yakunu ma'ana qawlihi la adwa illa min al-juzami wal barasi wal zarabi masalan, cututtuka ba sa tashi su koma jikin wasu sai dai banda cuta kaza banda cuta kaza banda cuta kaza, agun ne ya bada cewa da abinda malamai kimiyya yanzu suke fadi ko. Rabiquha maslaki na hudu, annal amra bil farari min al majzumi laysa min babil adwa fi shay'in bal huwa min li amrin tabi'iyyin wa huwa intiqal adda'i min jisad al jisad bi wasat al mulamasa wal mukhalata wa sham al ra'ya, wannan ma yakamata irin wancan cewa da aka yi a guje ma ainihin wato kuturu bai da alaka da la'adwa din can kwata kwata, ana cewa a guje mishi ne saboda ai an sani a ɗabi'ance cuta na tashi daga wani jiki zuwa wani jiki ta hanyar shafan juna ko cakuɗaɗɗen da juna ko shan numfashin juna, wa kazalika yaqau fi kathirin min al-amradi fil adat intiqalu da'i min al-marid ila sahibi kasati mukhalata, kuma an sani a al'adance cewa cuta na iya tashi daga cikin mara lafiya zuwa mai lafiya in suna cakuɗaɗɗeniya da juna, sai ce wa hadhihi tariqatu ibn Qutayba, ibn Qutayba dan zama shi likita ne tashi fasara ke, kaga ba fasara ce sabuwa ba da mutane suke tsammanin ai hadisan da an faɗa sai mutane yanzu sun fara raise ai burucewa wannan hadisin ba ya saba wa sai, ba kai karatu a cikin musulunci bane sai zaka faɗa, kaje wannan yanzu fatul bari ne ba littafin science bane amma ka jirin karatu tun kafin a zo ai wannan binciken. Maslaki ina tsallakewa ne ko ina takaita mana, maslaki na biyar, annal murada bi nafil adwa anna shay'an la yuqdi bi tabihi nafyan lima kanat alaihi jahiliyatu ta'taqidu, wannan kore adwa din an kore ne dan nuna cewa adaba dabi'ar abu ne a karankin kansa cuta ta koma jikin wani daga jikin wani ba a bisa irin yanda mutanen jahiliya ke kudurcewa, kuma sun sai zamara hatta zazzabi in karayi sai a fitar da kai daga cikin mutane sai dai ka koma gefe ka tsuguna, yace annal amrat yace wa akala okay fa abdal annabi sallallahu alaihi wasallam itaqaduhum zalika, shine annabi ya kore wannan kudurin nasu, wa akala ma'al majzumi shine ma yace abinci da kuturu, yubayyana lahu anna Allah huwa alladhi yumridu wa yashfi, dai Allah musta Allah shi ke bada cuta da rashin lafiya, wana hawu anin dunuwi minhu amma yace kuma kar a je kusa da kuturin, yubayyana lahu anna hadha min al-asbab allati adalla Allah al-adata bi annaha tufdi ila musabbati, dan ya bayyana musu kuma cewa Allah ya kaddara a cikin sunnarsa daga cikin hanyoyin kamuwa da cutar kuturta shine zuwa kusa da kuturta, kamar yadda yake daga cikin hanyoyin cutar kamuwa da cutar malaria shine sauro ya cije ka daga cikin kamuwa da cutar typhoid shine ka sha ruwa mara kyau kaga cutar Allah yake kaddara ta haka warkewa sannan kaddarawan Allah ya sanya sababi sannan warkewar mu Allah ya sanya sababi ina fata mun gane sai maslaki na shida al-amal bi nafi al-adwa aslan wa ra'san wa hamlu al-amri bil mujanabati ala hatmi al-madda wa sadd al-zari'a wasu malamai suka ce ai a ci gaba da rike cewa lalle adwa communication na disease contamination na disease ya kai haukan wani wannan wani abu ne da asali babu shi shine abun kallo amma an hana cakuɗe ɗeniya da masu cututtuka waɗanda suke an gane cewa cututtukan na komawa jikin wasu an hana wannan ne saboda saddin zari'a dan toshe kafaffarna saboda mene yace li Allah yahfaza yahdusa lil mukhaliqi shay'un min dalika saboda wanda yake cakuɗe ɗeniya da wani dinnan kada ya samu irin wannan cutar bai zunnu annahu bi sabbil mukhalaqa sai dauka ita mujarradin cakuɗe ɗeni yace ta kawo haka wa yuthbitul adwa allati nafaha shari sai yace ai abinda shari'a ma ta kore na cewa babu adwa shi ya gane akwai wai da hadal qauli zahaba abu ubaydi wa tabi'ahu jama'atu abu ubaydi al-qasim bin sallam wani yace maganar sa kuma wasu malamai sun bi shi akai fa qala abu ubaydi yake cewa laysa fi qawlihi la yuridu mumarridan ala musahi kada a saka raƙumi wanda yake mara lafiya cikin lafiyar raƙuma bal yace a cikin wannan babu isbatul adwa babu tabbatar da adwa bal li anna sihaha law maridat bi taqdirillahi ta'ala rubbama waqa'a fi nafsi sahibiha anna dhalika min al adwa saboda raƙuman nan lafiyayyun da ba su rashin lafiya da sai ya shiga cikin zuciyar mamallakin su cewa hakan ya faru ne saboda wani raƙumar lafiya ya shigo cikin su fa yaftatina sai shiga cikin fitina wa yashukka fi dalika ya tashakka fa umira bi istinabi shi da aka ce a guje mutun qala yace wa kana ba'dun nasi yadhabu ila anna al-amr bi istinabi inna ma huwa lil maqafati ala sahih min dawati al-ah wasu kuma suka ce ana yin ana cewa ka guje ne saboda ana tsoratar wa shi mai lafiya daga marasa lafiya kada ta cutar da shi قال يتي وهذا شر ما حمل عليه الهدي wannan shine mafi muni a cewa ai za su fitar da shi kaman dan sun gashi da lafiya su mai baki ko su fata ya samu rashin lafiya da sauran su kaji maslaki na shida kenan da aka kawo da ya ci gaba da magana can sai ya kawo wani maslaki yace wa qad salaka fahawi fi ma'anil athar al-imam fahawi a cikin littafin ma'anil athar ya shiga maslaka ibn Khuzaima ya shiga irin tafarki ibn Khuzaima wajen fasar wannan hadisin fi ma zakaruhu aga abin da ya kawo fa awrada hadisa la yuridu mumarridin ala mumarridin ala musihin kuma qala sannan sai sahawi yace ma'ana abin da hadisin ke nufi annal musihha qad yusibuhu dalika lafiyayyar dabba wannan cutar na iya kama shi dalikal marad ويقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه وأن يقول دقة ولن شروا تترد لا في يين زي تشي مشي زي دنجة شوا دا ناسني دا بانكورو وأن الدقة مرا لا فيا هاشو قد كما سلا فيا سي شكت كابو لايك شوا باع فعلا لو والواقع أنه لو لم يرده لا أصابه وما أبن ديك واقعي شيء قولا بانكورو سوا wannan cuta ta samu wannan dabbar bi kauli Allah ta'ala kadara saboda Allah ya riga ya kadara fanu hiya an fanaha an iradihi li hadhihi illa sai aka hana kawo shi saboda wannan illa kaji maslake shi sana al-imam al-qabari yana da nashi maslaki yake cewa as-sawabu indana al-qaul bima sahabihi al-khabar mu abu al-qabari zamu faɗi fatawa ne wanda hadisi ya inganta akan ta shine mene cewa wa Allah adwa wace babu adwa wa annahu la yusibu nafsan illa ma kutiba alai kuma wata rai babu abin da ke samunta sai abin da Allah ya kaddarta mata
wa amma tunuwa alilin min sahihin dan wani mara lafiya yazo kusa da mai lafiya fa ghayru mujibin intiqal la illati bisai wannan ba dole ya zama ya jawo cewa ciwon ya koma kan mai lafiya ba illa annahu la yanbaghi li sihhati al-tunu min sahibil ah amma duk da haka an hana mai lafiya ya je kusa da mara lafiya allati ya karuha annasu in rashin lafiya da mutane ba sa su saboda mene yace la li tahrimi zalika ba wai dan an haramta ba balli khashyati an yadhunna sahibu annahu law nazara bihi zalika daru annahu min jihati nuhi ila al-alim saboda ba su mara lafiya idan gurgurin cewa da zaran ya zo kusa da mara lafiya wannan ainihin wato rashin lafiya zai hau kansu kaji wannan maslakin kenan wajen na bakwai kenan sai kara kawowa na wani malami suna Abu Muhammad ibn Abi Jamra malami ne mutumin kasar Andalus ya rasu a shekara ta 559 babban malami ne ba maliki kuma malamin hadisi yake cewa al'amru bil firari min al asad laysa bil wujud da aka ce ka guje ma zaki ka guje ma kuturu ya za guje ma zaki yace ai kaga shi kanshi umarin da aka cewa ka guje ma zaki ai ba wajibi bane balli shafaqa an tausaya maka ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarha ummati an kulli ma fihi darar bi ayi wajhin kan kaga kudancin da aka yi annabi cewa wannan shi ba wajibi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana wato al'ummarsa jewa ga duk wani abu mai cutarwa ko yayi wa yadulluhum ala kulli ma fihi khair kuma yana nuna musu babin da yake da alkhairi wa qad dhakara ba'du ahli at-tibbi anna ar-rabaiha tahduthu fil abdani khalatu fil abdani khalala wasu malaman likitanci suna cewa dama ai su iskoki dake tashi gaseous ga dake tashi daga cikin mutane suna haifar da wani khalal wani ramuka wani ainihin wato rasa abu da ake kaman fitar wasu madoji a jikin mutum bakana hadha wajhul amri bil mujarrab don ka zauna kusa da wanda yake kutu ko wani makamanci haka wannan abin da ke fita daga jikin shi na iska ko abin da yake ainihin da cycle na jikin sa to zai iya sauka a jikin ka sai tusa da kai wa man fa'ala al-awwala asaba sunna wa hiya asr li hikma wanda yake ta na farkon ya guje din ya dace da sunna kuma hikimar da ake so ya guje ta tabbata wa fa'ala al-thani wanda bai guje ba ya tsaya kana aqwa yaqinan wannan wanda ya fi karfin imani ya da tsaya kullu ala ta'siri laha illa bi hukmi rasulullah ta'ala saboda ba wani abu da ke tasiri sai abinda Allah ya kaddara yace wa taqdiruhu kaman fadan Allah da yace wa ma hum bi darin bihi min alim illa bi idnillah babu da zai cutar da kowa da sihirin su ba sai da idan Allah kaga da haka ba a ce kana ji kana gani ka san an yi ma sihiri a cikin wani abu ka dauka ka ci ba kana ji kana gani matarka ta sa wani abu a cikin abinci ba za ka ce dan abar tawakkali bar ka dauka ka ci ba ko amma kaga an samu wani sahabi ba na manta ba Khalid ibn Walid an sa guba a cikin ruwa ya bismillah ya sha ko bai mutu ba kaga wannan karfin imani da tawakkalin shi kuna fata mun gane wannan fa man kana qawiyyal yaqini falahu an yutabi'a sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihi wa la yadurru shay'a wanda yake da karfin yaqini sai ya iya bin irin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma kuturu ya sa hannu a cikin abincin sai ya gubare ba abu ne same shi kuma wanda da fi nafsi da'afan bal yattabi amran wanda kuma ya ji rauni to ya bi umarnin da annabi fil firari ya guje ma kuturu da Allah ya dukkan fi'lihi fi ika'i nafsi ila tahaluka dan kai kai kanshi zuwa ga halaka fal hasilu anna al umura allati yatawaqqa'u min hadara sai bayan da ya gama kawo wannan maganganu sai ya samari ya ce yadda abun yake shine duk wani abu da ake tsammanin cutarwa daga gare shi wa kad abahatul hikmatu ar-rabbaniyatu hadara minha wannan zaka ga hikimar Allah ta ce a guji abu da ruwan zafi da wuka mai kaifi da kare mai cizo da kuturu da mara lafiya da mota mara birki duk waɗannan zasu yi cutarwa ko abin da yake nufi ka guje musu hikima ce ta Allah fala yanbaghi lid du'afa'i an yaqrabuha masu rauni kasu kusa da wannan abubuwan wa amma ashabu sirqi wal yaqini fa hum fi zalika bil khiyar amma wanda yake da karfin gaskiya yake da yaqini yana da zabi ya iya shan ruwa mai bala'in zafi misali ba zai kone har ya kasa abin nan قال وفي الحديث ان الحكم للاكثر لان الغالب من الناس هو الضعيف ita san da gaskiya kima hadisi yana nuna mafi yawan mutane saboda mafi yawan mutane sa da rauni sa ku ba su guje cewa su guje ga baki daya fa da'al amru bil firari bi hasab zalik saboda mafi yawan mutane masu rauni ne sai aka ce to din mutane su guje waɗannan masu tutuka wasu dilla bil amru bil firari ila mazuri fatil khiyari liz zawjaini fi fasl nikahi nikahi kuma an yi amfani da wannan hadisi a matsayin dalili akan idan mijinki ya kamu da cutar kuturta kina da zabin ki ce a raba auren ko ya kamu da covid-19 ko misali ko wace ce kuma su dai ire-iren su ko ya bita hiv zaki ki ce a raba zaki ya kuma ki hakura in wajadahu ahaduhuma bil akhir wa huwa qawlu jumhurul ulama gashi nan dai har zuwa karshen babu gashi nan in ka duba wajen shafi nawa shafi wajen tabbas ne gashi nan al-imam ibnu azri yana wannan tattaunawa kamar da muka faɗa a cikin fatul bari a cikin mudalladin sa na 10 kaga talike ya cinye mana lokaci duk da fa kawai ru'usul aqlami ne aka mu aka ce a bishi a karanta karatu ne mai yawa da gaske za mu saurara mu insha Allah kai mudarrisi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi